Jama'a, sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19.31.49 da kuma 60 sai kuma kilohertz 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na radio amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da Dalol da kuma Niyar muryar Arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu a Alpha Radio kuma si kai kuna ma iya kama mu kai tsaye ko duk hanyar da kuke son ku kama mu ta sashin Hausa da kam ko kuma biyo hausa.com. Jama'a, assalamu alaikum, barkamu da sabahin ranar Alhamis 14 ga watan Disamba. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Baba Kuma Kiri da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin daga birnin Washington DC. Kafin ku ji abin da ke taskar mu, ga kanin labaran.
Kasashe masu yawan musulmi sun yi wani taro a jiya Laraba a Istanbul, kasar Turkiya, sun yi Allah wadai da shawarar da shugaban Amurka Donald Trump ya yanke akan birnin Kudus. Sannan Amurka ta yi wa Pakistan kashedi cewar za ta iya rasa ikon yankin kasarta idan ba ta daina hulɗa da ƙungiyoyin ta'addanci ba. Kana an yankewa wasu 'yan ƙungiyar 'yan yaƙin sa kai a ƙasar demokuraɗiyyar jamhuriyar Congo 13-11 ɗaurin rai da rai a gidan yari bisa laifin fyaɗe na wato taron dangi kenan.
To kanin labaran kenan, to ko menene alfanun tashar makamashi da Najeriya za ta kashe dalar Amurka miliyan 200,000 a kai a arewacin Najeriya?
Yin kwamun sana'antu ne za su yi ta zuwa suna kakkafawa daga gida daga kasashen waje.
Wata ƙungiya mai son kafa a kafa ma'aikatar manoma da makiyaya a Najeriya ta ce kowane gauta faja ne.
Wato shi bata gari akwai ta kabila akwai shi. Akwai shi a Jugun, akwai shi a Berebi, akwai Inyawi, akwai shi a cikin kabila ta Fulani.
Za kuma a ji cewa jihar Adamawa ta kafa kwamitin binciken rikicin da aka yi a Numan da Damsa. Kamar kowace ranar Alhamis, Alheri Grace Abdu na tafa da shirinta na domin iyali, amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniyar. Kasashe masu yawa al'umman musulmi sun yi wani taro a jiya Laraba, Istanbul, ƙasar Turkiya, kuma sun yi Allah wadai da shawarar da shugaban Amurka Donald Trump ya yanke na ɗaukar birnin Kudus a matsayin babban birni na Isra'ila, kuma hakan ya saba wa doka. Taron na zuwa ne yayin da ake fama da rashin zaman lafiya a gabas ɗin tsakiya, tare da kuma ci gaba da yin tofin alatsi ne a kan batun birnin Kudus ɗin. Shugaban Falastinu Mahmud Abbas da Sarkin Jordan Abdullahi na biyu da shugaban Azerbaijan Ilham Alji da shugaban Bangladesh Abdul Hamid da kuma shugaban Iran Hassan Rouhani suna cikin shugabannin kasashe da gwamnatoci 22 da suka halarci wannan taron. Kasashen Masar da Saudi Arabia tare da wasu kasashe 23 ne suka aike da wakilansu.
Amurka ta yi wa Pakistan kashedin cewa za ta iya rasa ikon yankin kasarta idan ba ta daina hulɗa da ƙungiyoyin ta'addancin da suke gudanar da ayyukansu a cikin ƙasar da suka ƙara girma da kuma tasiri ba. Sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ne ya yi wannan kashedin, yayin da gwamnatocin biyu masu fada a Washington da Islamabad suke sabunta hulɗarsu ta diflomasiyya a wani yunkurin inganta rashin yarda da ke kawo matsala a hulɗar tasu da kuma cimma fahimtar juna ta wurin inganta zaman lafiya a Afghanistan da makwabciyar Pakistan. Muna son mu yi aiki tare da Pakistan domin yaƙi da ta'addanci a cikin ƙasar, amma akwai buƙatar Pakistan ta fara aikin canza alaƙarta da ƙungiyar Haqqani da sauran ƙungiyoyin 'yan ta'adda, in ji Tillerson a wani jawabin da ya gabatar a Washington a ranar Talata.
An yanke wa wasu 'yan ƙungiyar mayakan sa kai na ƙasar demokuraɗiyyar jamhuriyar Congo 11 hukuncin ɗaurin rai da rai a gidan yari bisa laifin yi wa wasu 'yan mata da dama fyaɗe na taron dangi da kuma kisa. Ƙungiyoyin rajin kare haƙƙin bal'adama sun yaba wa wannan hukunci a matsayin abin tarihi a ƙasar, inda yau ake yawan aikata cin zarafin jima'i kuma ba tare da hukunta waɗanda suke aikatawa ba. an dade masu aikata laifin fiyade a Congo sun tsammaci cewa ba za a taba hukunta su ba a cewar wata sanarwa wadda wata kugiya mai zaman kanta da ake kira Physician for Human Rights ta gabatar. A cewar karar da aka shigar shugaban kungiyar ƴan bindigan da ake kira Batumeke ya dauki malamin boka wanda shine ba shawara cewa yayiwa mata fiyade zai sa harsashen ba su ratsa su. Karaman a cikin waɗanda aka yi wa fiyaden jariri ya ce mai watanni 8 a duniya. An tubewa Batumeke rigar kariya da dokar kasar ta bashi a matsayin sa na dan majalisa domin ya gurfana a gaban doka. Tashin hankali ya barke a ƙauyen Kavumu mai tazaran kilomita 25 daga birnin Bukavu a cikin shekarar 2013 kuma ya ci gaba zuwa shekaru da dama. Kotu ta baiwa ƴan matan da aka yi wa fiyaɗin kowane su dala 5,500. Kotun ta kuma bada dala 15,000 ga kowane iyali da aka kashe musu mutanensu sabili da suna sukar ayyukan ƴan bindigar. Ofishin jakadancin Amurka ya faɗa a wani saƙon Twitter cewa hukunci da kotun ta yanke wani babban mataki ne ga shari'a da kuma mutunta haƙƙin bil'adama a Congo. Waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Baƙi marasa takardun zama a Amurka da waɗanda ke ƙarƙashin shirin na yaran da aka shigo da su Amurka tun suna ƙanana na DACA da kuma ƙungiyoyin kare 'yancin ɗan adam sun buɗe wata cibiya a hukumance ta Dream Arc Center wanda wani ɗakin tanti ne a birnin Washington DC a matsayin helkwatan matsayin matsalamba da za su kira majalisun ƙasar su tabbatar da dokar kare baƙi ta Dream Arc. Sama da baƙi matasa 900 da iyalansu suke ƙoƙarin isowa wannan helkwatan na wucin gadi nan da makonni biyu masu zuwa domin ba da labarinsu da kuma zuwa ganin wakilan majalisun. A gaban tantin an ajiye wani babban majigi da ke kallon ginin majalisar ƙasar ta Capitol Hill. Ana saka labaran matasa baƙi da ba su da takardun da ake kiransu Dreamers. Naskazwar ya yi hira da muryar Amurka ya ce zai je wannan wuri kuma zai rika zuwa kulle yomin. Ruiz ya shigo Amurka tare da mahaifiyarsa da 'yan uwansa tun yana ɗayin shekaru 5. Ya ce nan ne gidansa ban san ko ina ba.
Jama'an asibiti a Burtaniya sun ce jariri yadda aka haifa zuciyarta na waje ta rayu bayan an samu nasarar tiyata da aka yi mata sau uku. Asibitin Glenfield da ke birnin Leicester ya faɗa a jiya Laraba cewar jaririya mai suna Van Lop Hope Wilkins da aka haifa a ƙarshen watan Nuwamba zuciyarta na girma ne a wajen jikinta, wani lamari na ba sabon ba. An yi mata tiyata na farko inda aka mayar da zuciyar a cikin jikinta bayan awa ɗaya da haifuwarta. Dr. Nick Moore ya ce jaririyar tana kwance a sashen kula na musamman da aka keɓe na jarirai. Jarirai 8 kaɗai ne a cikin kowane jarirai miliyan ake haifa da zuciyarsu a wajen jikinsu. Kuma galibin waɗanda ake haifuwa da wannan matsala ne suke mutuwa cikin kwanaki 3 da haihuwarsu. Likitoci masana aikin zuciya sun ce ba su da masaniya akan wani jaririn da ke fama da wannan matsalar da ya rayu wadda ko kuma ya samu lafiya bayan tiyata da aka mai a ƙasar Burtaniya. Amma kuwa jariran masu wannan matsala da dama ne suka rayu a Amurka bayan an musu tiyata, ciki har da Adriana Cardenas wacce aka haife ta a jihar Texas a shekarar 2012.
To, labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To, bari mu fara yada zangon a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja, inda shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya rattaba hannu kan wata babbar kwangilar samar da makamashi a arewacin ƙasar kan kuɗi dalar Amurka miliyan 200,000. abinda ya zama tamkar albishir na wanzuwar masana'antu da bunƙasar tattalin arziki kamar dai yadda wakilin mu a fadar shugaban Najeriya Umar Faruk Musa ya ce.
Wannan da yana kumshe ne a wata babbar kwangila da gwamnatin tarata ba hannu da ta haura dolar Amurka miliyan 2,000 wanda a yau majalisar ministoci ta Najeriya ta amince a bada kwangilar domin a samar da bututun mai ya dauki iska gas daga birnin Ajakuta da ke jihar Kogi zuwa Abuja da jihar Kaduna da kuma jihar Kano kafin ta bazu ta yadu zuwa sauran jihohi na arewacin Najeriya. Gwamnatin Marigayi Umaru ‘yar Ado ne tun farko ta taso da zumarin wannan aiki, amma bayan rasuwarsa aikin ya tsaya cak. Kakaki a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya Malam Garba Shehu ya yi mun ƙarin haske dangane da tsarin zai kasance.
Shi wannan makamashi ne na iskar gas zai ba da damar ga duk wanda yake son ya kafa masana'anta. Ba sai ya jira NEPA ta ba shi wuta ko ana ɗauke masa wuta ba. Masu taurare suna lura da irin cigaba da ake ta samu na kafa masana'antu tsakanin jihar Lagos zuwa Ogun a yanzu. Yadda China suke ta zuwa suna kafa kamfani ana samun aiki ne. To mu man Allah yadda aka gama wannan aiki. To yanzu mun ba masana'antu ne za su yi ta zuwa suna kakkafawa daga gida daga kasashen waje.
Kamar yaushe ne ake sa ran za a fara cin moriyar wannan?
Mafatanmu shi ne shekara 2-3 nan gaba za a gama wannan aiki. Wannan cigaba da China ta samu a duniya wanda take baza shi take zuba jari da kasashe ne irin su Ethiopia su Rwanda a Afirka har da Ghana da su Botswana suke cin moriyar wannan abu. To yau Allah ya kawo mu zamanin da mu ma in Allah ya yarda arewacin Najeriya za mu ci moriyar irin waɗannan zuba jari.
Ta yaya al'ummar kamar Sokoto da Maiduguri da Bauchi da sauran yankunan arewa su ma za su ci moriyar shi?
Ai kamar bishiya ce sai ta yi rassa daga Kano a ce je Daura ko je Katsina.
Malam Garba Shehu kenan kakaki a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya Umar Faruk Musa mura Amurka a Abuja Najeriya.
Shugaban kasa ka taimaka dan Rasulullahi
dan Allah dan Rasulullahi. To a kuma gaida Umar. To ganin yadda ake ta samun munanan tashashen hankula tsakanin manoma da makiyaya a Najeriya, wata kungiya ta sha alwashin tashi haikan wajen ganin an kafa ma'aikatar manoma da makiyaya wadda za ta maida hankali kan wannan matsala ta manoma da makiyaya da abubuwa masu alaka. Nasir Adamu Alkaya gare ka.
Shugaban kungiyar Usman Fulani daga Kano ya shaida muryar Amurka cewa wannan ma'aikata ta tabbata za ta iya shawo kai rikicin manoma da makiyaya har ma da zargin wasu yaran makiyaya da shiga sana'ar satar mutane da fashi da makami.
Ta hanyar kafa hukumar shine za a samu mafincinsu kamar abin da ya faru a Oyo a 2015-16 an kashe sani ya yi mata fauzinin ta fi miliyan 1 fa abin da aka yi. Da abin da yanzu ya faru a Jiga karamar hukumar Kirka Samma da Silikan Karkara an kashe saniya sama da 200 da wani abu. To wannan shi yasa muke so mu yi gangami mu yi rali mu je majalisa mu ba su wannan hukuma mai kula da manoma da makiyaya. Ko bangaren wani abu ba diya shine ake samu bata gari a ciki. Wanda daga ciki ne za mu kaji wai an kama wai barawo ko kidnapping wai a ce ba Fulatani yana ciki.
Shugaban matasan kungiyar Adamu Birniwa ya ce cuɗanya da miyagun iri kan kawo ɓata gari a yaran makiyayan.
Wato shi ɓata gari a kowace ƙabila akwai shi. Akwai shi a Jugun, akwai shi a Berebi, akwai Inyamuri, akwai shi a cikin ƙabila ta Fulani. Duk da kawo ɓata gari to a kira shi da ɓata garinsa ne ba da ƙabilarsa ba. To da haka muna kila da hukuntar Najeriya a samar da hukuma wadda za ta shiga tsakanin manoma da makiyaya. Saboda ana nuna misali kamar 1970s Najeriya akwai Ministry of Livestock da Ministry of Agriculture. Amma Najeriya ya zo an haɗa ta zama ministry kwaya ɗaya.
Barista Yusuf Sallam mutum biyu ya ce maimakon zanga-zanga ko ma ramuwar gayya kan wani korafi kotu ya dace a nufa.
Dukan Najeriya ta ba da dama cewa duk wanda aka mai a rashin adalci yana da dama ya kai gaban alkali gaban kotu saboda abi mai haƙƙinsa a kwace masa haƙƙinsa. Don haka bai dace ba ga mutum ya ɗauki doka a hannunsa yana bin layi layi yana zuwa yana dukan wannan yana zagin wannan.
Hakan zama matsalar ramar gayya a Najeriya da hakan kan shafi har ma mutanen da ba su da laifin komai. Jihar Benue da Taraba na ɗaukar matakan hana kiwo a fili da ƙungiyoyin Fulani musamman ma dai babbar ƙungiyar makiyayan Miyetti Allah ke ƙalubalantar hakan a kotu. Nasura da Malika ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Nasiru, har yanzu dai kan wannan matsala ta ƴan wato da ke sa a yi ta zub da jini tsakanin manoma da makiyaya. Gwamnatin jihar Adamawa ta kafa wani kwamati kan rikicin da aka yi kwanan nan a Numan da Damsa. Ibrahim Abdulaziz gare ka.
Da yake jawabi bayan ranzar da ƴan kwamitin binciken, mataimakin gwamnan jihar Adamawa Mr. Martin Babale ya ce haƙin gwamnati ne ma kare rayukan jama'a, inda ma ya ce hukuma na da alhakin binciko ɗaukacin abubuwan da suka faru, kama daga asarar rayuka, dukiya da ma dalilan aukuwan wannan rikici. Mataimakin gwamna ya kuma tabbatar da cewa gwamnatin jihar za ta yi aiki da sakamakon bincike domin hukunta duk wanda ke da hannu. Gwamnati ta kaɗu matuƙa, kuma wallahi ba za a ma rage wa duk wani da ke da hannu ba. Wannan gwamnati bari ma na ƙara tabbatar muku da cewa za ta aiwatar da dukkanin shawarin da hukumar binciken za ta bada. Justice Adamu Hobban mai ritaya shi ne ma shugaban hukumar binciken, ya ce an ɗora musu nauyi babba na tabbatar da ganin cewa an yi wa kowa adalci, wanda don haka ne ma shugaban hukumar ya koyi kira ga al'umma da lamarin ya shafa da kowa ya bada tasa bahasi da kuma bayanai gaban hukumar, amma kuma ba tare da nuna son kai ko bangaranci ba.
Nauyin ba karabe ba ne, saboda federal government suna da interest a ciki, state government suna da interest a ciki, jama'a gabaki ɗaya 'yan ƙasar nan suna da interest a ciki. Ka san irin wannan interest ba ka iya compromising na
to ya ko ta yaya aikin nasu ko zai kasance? Hailayo dai ga shugaban hukumar binciken.
Duk abin da ya shafi al'umma ba ka iya cewa ga yadda za ta kasance, don kowa yana da irin nashi hali, amma duk da haka za mu yi controlling kome ya bi hanyar da ya fi dacewa. Fata bayan mun gama aikin, wannan abin da ya faru ba zai taɓa sake faruwa a state. Sai a kasan ma gaba ɗaya babban su kawo mana shaidu, su zo gabanmu su ba da shawara warwarin da ya kamata a yi, kuma shawarwari waɗanda yake free da sentiments. Don sentiment shi ne ya lalata kome.
Sauran mambobin hukumar binciken dai sun ko hada ma da Farfesa Fati Abubakar da Mafasta Damian Dati da Alhaji Aliyu Ahmed Chiroma da Pius Raymond a matsayin mambobin kwamitin binciken. Hakanan ma kuma makonni shida ne aka baiwa hukumar domin kammala wannan aiki da ma mika sakamakon binciken nasu ga gwamnatin jihar. Ibrahim Abdulaziz, Sashen Hausa na Murar Amurka daga Yola a Najeriya.
Wannan haka yake kuma a gaida Ibrahima, idan an bi mu a shirin hantsi za a ji cewa.
Komandan rundunar sojan Najeriya na Operation Lafiya Dole da ke shirin arewa maso gabacin Najeriya, Major General Rogers Nicholas, ya shaidawa rundunar sojojin da ke yaƙi da yayan ƙungiyar Boko Haram a shiyar cewa shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ya amince da biyar dukkanin haƙoƙin sojojin ƙasar musamman ma waɗanda ke fafatawa a filin daga.
To sai a biyo mu a shirinmu na hantsi don jin cikakken wannan rahoton. Yanzu kan bari mu za ku ɗaga gefe guda, Alheri Grace Abdu ta gabatar mana da shiri na gaba.
Ya Allah ya Allah na roƙa, Allah ni kai ne na roƙa, baro ki ka tonka boy ba ku jama'a tambaya nike da, ku jama'a tambaya nike da.
Waiwaya maganin mantuwa. Masu saurara, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Bayan keɓe 'yan matan sakandaren Chibok 106 da ƙungiyar Boko Haram ta saki domin kula da lafiyarsu, gwamnatin tarayyar Najeriya ta gudanar da gagarumin biki na sallamarsu daga inda aka ɗauke su zuwa jami'ar American da ke Yola jihar Adamawa. Kafin gudanar da wannan bikin, wata tawagar 'yan majalisar dokokin tarayyar Amurka ƙarƙashin jagorancin Federica Wilson suka kai ziyarar gani da ido a Najeriya. Bayan dawowarsu kuma na yi hira da 'yan majalisar wadda ta fara da bayyana mini maƙasudin zuwan ta Najeriya.
The purpose of this last visit to Nigeria was to actually see all of the young girls who were held in captivity by Boko Haram. For 3 years.
Makasudin wannan ziyarar ta baya-bayan nan da na kai Najeriya ita ce don in gane wa ido na ainihin dukkan 'yan matan da ƙungiyar Boko Haram ta yi garkuwa da su a tsawon shekaru. Abin al'ajibi ne kuma ina so in shiga sahun waɗanda suka ga wannan abin al'ajibi. Saboda haka tun da aka saki rukunin ƙarshe na 'yan matan su 82, na yi ƙoƙari in tafi Najeriya daga ƙarshe na samu damar tafiya. Na hakikanta cewa ba ganin 'yan matan kaɗai kika yi ba, kin kuma tattauna da su. Menene suka gaya miki?
wace irin rayuwa suka yi kuma yaya suke ji yanzu?
Well, what they did mostly was entertain us. They played the drums, they sang, we danced with them.
Abinda suka yi galibi shine taya mu holewa, sun yi ta kada ganga, mun yi rawa tare da su. Ba mu yi kokarin yin katsalanda a rayuwarsu ba, domin mun samu bayani a rubuce daga wurin gwamnati game da rayuwarsu. Saboda haka, maimakon fama musu gyambo, mun yi wake-wake tare da su. Na yi jawabi, na kuma gaya musu yadda kowace ranar Laraba 'yan majalisa suke sa jajayen tufafi, mu rike kwalaye, mu aika da saƙonni ta hanyar sadarwar Twitter. Ina yi musu addu'a kullum kafin yi addu'a domin kaina da kuma yadda muke kaunar su da kuma yadda zamu ci gaba da yin addu'a domin waɗanda har yanzu suke hannun kungiyar. Saboda haka ba mu yi dogon zance ba, sai dai rungumar juna da nuna wa juna kauna. Ina kuma da hotuna da muka dauka waɗanda 'yan majalisa suke dauka muna sawa a shafin Twitter, ɗaruruwan hotuna. Na tafi da suna nuna musu. Ni da sauran 'yan majalisa da muka tafi tare muka rika mika musu suna kallo. Wannan ya so samun rai. A lokacin da muke raba hotunan sai ɗaya daga cikin malaman su tace, kada ku raba hotunan ku rage waɗansu. Sai na tambaye ta dalilin. Tace domin akwai waɗansu da suke kwance a asibiti da za su so su ma su gani. Sai na tambaye ta menene yasa suke kwance a asibiti. Sai tace waɗansu an harbe su ne da bindiga. Waɗansu tarar macizai ne, waɗansu kuma an ji musu raunuka ta waɗansu hanyoyi da ba a bayyana ba, waɗansu an ji musu rauni domin sun yi ƙoƙarin su gudu amma sun tsira da rai.
Mun ji labari cewa babu ko ɗaya daga cikin 'yan matan da suka dawo da ciki, gaskiya ne?
There were four who had babies already delivered. It is my understanding from the first group that was released. I think it was 21 of them.
Akwai guda hudu daga cikin su da suke da jarirai sun riga sun haihu. Naji cewa bisa ga bayanan rukunin farko, 'yan mata 21 da suka fara dawowa, waɗansu daga cikin 'yan matan sun mutu a wajen haihuwa. Amma guda hudu ne kawai aka saki waɗanda suka dawo da jarirai bayan tattaunawar da ta kai ga sakin su.
Akwai kuma labarin da ke cewa 'yan matan ba su samun hulɗa da dangin su. Yaya suke ji game da wannan?
I think that was before we got there. I think when we got there, that part had passed, and they have access to them. In fact,
ina jin lokacin da muka isa wurin wannan ya wuce, suna hulɗa da dangin su. A gaskiya ma suna kan shirin mika su ga iyayensu, amma sun so su taimake su su kwantar da hankulansu kafin mai da su ga iyayensu. Bisa ga abin da gwamnati ta faɗa da kuma matan da suke kula da su a cibiyar da ke ajiye su, suka yi tambaya cewa kin yi tunanin mutum ya zauna da waɗanda suka sace shi na tsawon shekaru uku waɗanda suke razana shi? Idan aka sake ki, hankalinki zai fita daga jikinki, tunaninki zai birkice, sabili da haka ya zama dole su rike su su kwantar da hankulansu. Ina jin da sun raba su nan da nan da dawowar su gida, ya sun jefa su cikin wani yanayi na ɗimuwa da tada hankali. Ina jin shawarar da suka yanke na ajiye su a wuri ɗaya shawara ce mai kyau matuƙa.
Because these girls had been together so long, to separate them would have traumatized them, in my estimation.
Waɗansu suna kushewa shawarar da gwamnati ta yanke na ajiye su a wata cibiya a Abuja, suna cewa bayan shekaru uku a jeji sake kulle su a wata cibiya a maimakon mai da su gaban iyayensu tamkar suna kurkuku ne.
I don't necessarily agree with that because I think there is almost like a syndrome when we're together.
Ban yarda da wannan matsayi ba. Idan suna tare, wani yanayi ne na daban. A gaskiya ma ba mu san halin da iyayensu suke ciki ba. Su ma kansu kungiyar Boko Haram ta tauye rayuwarsu. An lalata ƙauyukansu. To ina iyayensu za su kai 'ya'yan nasu? Tilas ne a tabbatar da cewa inda za su tafi ya dace. Iyayen sun je cibiyar domin ganin 'ya'yansu. A gaskiya ba na cewa ba su je sun ga 'ya'yansu ba. Sun ajiye su a cibiyar ne domin taimakon su yadda za su iya fuskantar rayuwa a nan gaba. Kasancewa ba tare da iyayensu kaɗai za su yi rayuwa ba, za su yi cuɗanya da kowa.
Manema labarai ba su samun cikakken bayani game da 'yan matan. Bisa ga abin da kika ji kika kuma gani, kin gamsu da shirin da gwamnati ta yi domin su?
I think so. They're in school. They're studying in a grammar school.
Ina tsammanin haka suna makaranta sun yi magana akan yadda daina makarantar na tsawon shekaru uku ya shafi ilimin su amma gwamnati tana jiya domin su sami ilimi ban ga alamar wata daga cikin su tana cikin wani yanayi na tashin hankali ko kuma bakin ciki ba zan baki misali da ƴan matan da kike gani a bayana waɗanda na saba da su sosai sun zo ofishin mu zan tafi da su wani zaman shagatawa a fadar White House su shida kafin su zo an gaya wa iyayensu da suke ne da su cewa suna bukatar su taho da takardun da za su tantance su da za a yi amfani da shi a ba su izinin shiga fadar White House sunayen su suna jerin waɗanda za su shiga fadar amma suna bukatar shaidar tantance su da muka fita muna kan farfajiya za mu tafi sai na waya na tambaye kowa ko tana da takardar tantancewar ta sai ɗaya daga cikin su ta ce wayyo Allah ni ban zo da katin tantancewa ta ba sai na juya na tambaye ta baki rike takardar tantancewar taki ba to babu yadda zan yi shigar da ke fadar White House saboda haka na tambaye sauran ƴan matan muna buƙatar tsayi da shawara yanzu haka nace ku biyar za ku iya tafiya fadar White House tare da ni ita kuma ta koma ta jira mu a office ko kuma dukan mu mu fasu tafiya ba tare da wata tantama ba dukan su da murya ɗaya suka ce dukan mu za mu fasu tafiya babu ko jayayya wannan ya nuna mun cewa suna buƙatar juna suna buƙatar kasancewa tare a wannan lokaci da suka fito daga jejin daga hannun waɗannan ƴan ta'addan ba ku san irin yadda suka rika dogara da juna ba cikin shekarun nan uku domin sun tsira da rai sai kawai ka zankura ba su a wannan ba shawarar ƙwarai ba ce
You can imagine how they had to depend on each other for 3 years to stay alive. And then all of a sudden you're going to separate them? No, that's not good psychology.
Tunda aka sace ƴan matan nan kika kudurta zaki ci gaba da gaggurmaya domin ceto su ta kafofin sadarwa. Yaya zaki bayyana nasarar wannan fafutuka take?
I think we have sent the message very clearly to the world that we're going to fight, we're going to keep it in the news, and we're going to advocate for those girls until each and every one of them is found.
Mun aika da sako kararra ga duniya cewa zamu yi yaki, zamu ci gaba da yada labarai akai, kuma zamu ci gaba da magana da ta da tsimin jama'a kan yaran nan sai kowannen su ya dawo gida.
There's a place in your heart and I know that it is love. This place was brighter than tomorrow. And if you really try find there's no need to cry this place feel there's no hurt or sorrow there are ways to get there if you care enough for the living make a little space make a better place heal the world make it a better place for you and for me
Kuna iya samun wannan shirin da dukkan shirye-shiryen da muka gabatar a wannan shekara da ke shudewa a shafinmu na internet. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar shirin domin iyali a wannan shekara ta 2017 da ke shigewa alheri ke muku fata alheri.
Kai mata sune duniya, sune dadihin duniya, mata sune duniya.
To a gaida Innar Amal yanzu kuma ga Baba Kuma Iriya dawo da labaran duniya amma fa a takaice.
Kasashen duniya masu yawa al'ummar musulmi sun yi wani taro a jiya Laraba a Istanbul kasar Turkiya kuma sun yi Allah wadai da shawarar da shugaban Amurka Donald Trump ya yanke na daukar birnin Kudus a matsayin babban birnin Isra'ila kuma ya saba wa doka. Taron na zuwa ne yayin da ake fama da rashin zaman lafiya a gabas da tsakiya tare da ci gaba da yin tufin alatsi ne akan batu na birnin Kudus din. Amurka ta yi wa Pakistan kashiri cewar za ta iya rasa ikon yankin kasarta idan ba ta daina hulɗa da ƙungiyoyin 'yan ta'adda ba kuma su gudanar da wanda suke gudanar da ayyukansu a cikin ƙasar suna ƙara girma da tasiri. Sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ne ya yi wannan kashedin yayin da Washington da Istanbul Islamabad kenan suka sabunta hulɗar diplomasiyarsu.
To masu saurari da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma da hantsi mu sake shigowa yanzu a madadin Baba Yakuma Kiri da ya taya ni da wanda ya haɗa mana sautin Solomon Abo da injini mu na wannan lokacin wato Darren Smith ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma da hantsi.